Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da nomar da dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma BOA hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da daren yau ranar Kirsimeti Talata 25 ga watan Nuwamba. Da fatan ana ci gaba da shagulgulan Kirsimeti din lafiya. Ibrahim Kalamasi Garba ne da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kamar kowane daren ranar Kirsimeti, yanzu ma bayan labaran duniya, Alheri Grace Abdu za ta gabatar da maimaicin gashi-gashin Kirsimeti. Kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Labaran duniya mai karantawa Yusuf Aliyu Harande. Yayin da ake bukukuwan Kirsimeti a sassan duniya, shugaban ɗarikar Katolika Papa Roma Francis ya ce fatansa a wannan shekarar shine ya ga an nuna ƙauna a tsakanin juna a jama'ar faɗin duniya a ko ina. Papa Roma har ila yau ya kuma yi fatan za a samu zaman lafiya a tsakanin Isra'ilawa da Falasdinawa da kuma sasanta rikicin Siriya da na Yemen. Shugaban ɗarikar Katolika ya ƙara da cewar Yesu Almasihu ya ce ceto na zuwa ne daga nuna ƙauna da mutunta ɗan Adam da ya fito daga jinsuna daban-daban da al'adu daban-daban, amma kuma duk da haka dukkaninmu 'yan uwan juna ne. Papa Roma Francis ya kuma ƙara mayar da hankalinsa a kan rikice-rikice da ke faruwa a gabas ta tsakiya, inda ya fatan Isra'ila da Falasdinu za su nuna ƙauna a junansu ta hanyar sake hawa teburin tattaunawa domin samar da zaman lafiya da zai kawo ƙarshen rikicin da ke tsakaninsu na tsawon shekaru 70 a tsakani. Adadin waɗanda suka mutu a Indonesia sanadiyar ambaliyar ruwan tsunami da ta auku a ranar Asabar ya haura zuwa 429 a cewar jami'ar hukumar agajin gaggawa. Jami'an sun ce an samu ƙaruwar mutuwar mutane da ya sanadi a lokacin wannan ruwa da aka samu. Jami'an dai sun ci gaba da amfani da karnuka da jirgin nan mai sarrafa kansa na drone wajen ganin an samu waɗanda suka saura da rayukansu, waɗanda ambaliyar ruwan ya ɗaiɗaita yankunansu a tsakaninsu a wannan yanki na tsibirin Sumatra da Java a mashigar Sunda. Fiye da gidaje 1,000 ne suka lalace, waɗanda suka haɗa da ɗaruruwan gidaje. Mutane sama da 1,400 sun ji rauni, kana kuma mutane sama da 128 ba san inda suke ba. Hukumar kula da yanayi ta BMKG ta ce a ranar Asabar da misalin karfe 9 na daren lokacin yankin, dutsen Krakatoa ya yi aman wuta jim kaɗan da misalin karfe 9:30 da na daren sai ruwan tsunami ya biyo baya. Sanadiyar faruwan hakan kuma shine motsin da aka samu a ƙarƙashin teku bayan da dutsen na Krakatoa ya yi aman wuta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai magana da yawun gwamnatin Afghanistan ya ce mutane 43 ne suka mutu lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ginin gwamnati da ke birnin Kabul a ranar Litinin. An kai harin da yamma lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa wata mota da ke makare da bom a bakin ginin, wanda ke ɗauke da ma'aikatan gwamnati da dama da suka haɗa da ma'aikatar masu nakasa da ta tsofaffin sojoji. Bayan da ya fasa ƙofar shiga ginin, ɗan bindigan ya ruga cikin ginin inda ya kwashe tsawon sa'o'i 7 yana musayar wuta da 'yan sanda. Mai magana da yawun ministan lafiya Wahid Majruk ya ce akalla mutane 10 sun ji rauni a harin. Sannan dan sanda daya da mahara 3 sun mutu a lokacin wannan harin. Jami'an sun ce ma'aikata sama da 200 aka samu aka kubuto da su a lokacin wannan harin. Har ila yau akwai muhimman ginanuwa da ke kusa da wannan yankin inda aka kai wannan harin a wannan guri a gabashin na Kabul. Hukumomi a ƙasar Libya sun tabbatar da cewar wasu maya mahara sun kai wani farmaki a wajen ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a birnin Tripoli a yau Talata. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 3. Harin ya hada harda wani dan kunar bakin wake, lamarin da ya haifar da tashin hayaki. Ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin. Kasar ta Libya ta fuskanci rikice-rikice da dama na siyasa tun bayan da aka kifar da gwamnatin da daddan shugabanta Muhammad Gaddafi. Aka kuma kashe shi a shekarar 2011. Sanadiyar kawar da Gaddafi an samu gwamnatoci masu kishi da juna da kuma rabuwan kawunan sojojin ƙasar a birnin na Tripoli da gabashin ƙasar inda aka yi ta fafutukar karɓan neman iko na tattalin arzikin ƙasar na man fetur. A ɗaya ɓangaren kuma waɗannan rikice-rikicen sun bayyana da cewar akwai rikici inda 'yan ƙungiyar IS suka samu matsuguni a yankin. Babu alama da ke nuna cewar an kusa kawo ƙarshen rufe wannan matsala da ke tsakanin shugabannin ƙasar nan ta Amurka da kuma 'yan majalisun dokokin ƙasar wanda ake ta ƙoƙarin ganin an daidaita.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, ba tare da bata lokaci ba, za mu koma gefe guda. Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da maimaicin gashe-gashen Kirsimeti.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa.
Merry Christmas and Happy New Year.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2018 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce ɗauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Sunana Lawrence Cupton, ina magana daga Maryland a Baltimore. Ina gaisuwa zuwa ga yanwa lokacin Christmas wannan, a gaishe min da yanwa duka a Plateau State na Nigeria. Gaisuwa ga Linus Gwambalan Cupton, Stephen Ngotum Kupton, the Grace Matansa, Paul Mbwab, Anthony Bajib, Christopher Nero Kupton, the Matan Kuduka, Mary Fidelis Kupton, Pius Kupton, the Matanka, Ndi Ngolong, Uri Dominic Ngofwen, Nakabwir, the Duke Miskam Naka, Patrick Shugola, Godwin Nenpan Ngoyang, the Matanka Larry Ngoyang, Justin Buden, the Matanka Alice, Bulus Kasam, the Matanka, the Yerwaina Duka, Kabir Namika Moku Gaiswan Christmas, Agaishe Menida Galadima, Peter Da, the Asabar Golkun, Tequila, James Tambabalar, the Sylvester Goro Jaya 2, Bamanta da Keba Sebastian Gotau, the Paul Sabo, the BBC Ngordus, Henry Ngordus, the Duke Butanin, the Bantuna, the Sunan Suba, Amanda Moku Geswa Duka, the Ajit Nenpan Goyang, Duka Bamanta da Kuba, na Moku Geswa Christmas Dukanku. Matana Victoria Asabe da Yara na Duka muna gaisuwa muku a gaishe su Surkina daga Garkawa. Merry Christmas to you all. Thank you.
Sunana Talatu Bonat daga California. Ina isar da gaisuwan Christmasi ga iyayena Malam Buwari matarfa da matarsa Asabe tarfa a Gombe da yayana da matarsa a Jos Suleiman da kaka Buwa tarfa ina gaida yayata malama Naomi Takuba da iyalinta a Jos da kanina malam Stanley tarfa da kanwata malama Chelni da Erta Sivu ina gaida membobin Equa Seminary Church a Jos da malaman Jos Equa Theological Seminary da fatan za ku yi Christmasi lafiya Ubangiji Allah ya taimake ku.
Sunana Bitrus Kobongs daga jihar Alabama. Ina gaisuwa da dukan jama'ar Najeriya musamman mutanen jihar Gombe da masu rikon kasa da jama'a daga mai girma sarkin Gombe da Governor Dan Kwambo da Senator Goje Justice Apollo Idi da iyalinsa. Alkali Jonas Leombo da Aunty Julie ina gaida dukan sarakunan gargajiya kanana da manya. Tare da fatan alherin Allah da zaman lafiya a ƙasa. Ina mika gaisuwar Christmas ga mahaifina Reverend Bulus Sabo da ƴan uwana da iyalansu, Sarfa da Kennedy Ankama, Yatu da Eli Iliya, Rahila da Nuhu Amuga, Barnabas da Marate Ajibu da iyalinsa, Abigail da maigidanta da kuma Silas Kerkebe. Allah sa yi Christmas lafiya. Ina gaida mai girma sarkin tumu da Dr. Stephen Ball da iyalansu. Ina gaida Malam Timothy Jefta da makwabta duka. Ina gaida Ecclesiar Equa da duka mutanen tumu. Ina gaida mai girma sarkin Tangale Dr. Abdububa da iyalinsa. Ina kuma taya shi murnar samun sandar girma mai daraja ta ɗaya. Ina gaida Hakimin Banganje Malam Hassan Gayus. Ina gaida dagacin Banganje Mr. Felix da iyalinsa. Ina gaida Baba Umaru da Korok da Mama Dina. Ina gaida Baba Dan Bahaushe Bako da iyalinsa. Ina gaida Aunty Flora. Ina gaida iyayena Baba Benjamin Ajebu, Petrus Ajebu, Absalom Ajebu, Yakubu Barnabas, Terrison Bison, Kaka Hawa, Mama Kanna, Kaka Shetu, Mama Sonia Lawrence, Mommy Asabe da dukan iyaye a Kalkunji. Ina gaida Professor James Bako da iyalinsa. Ina gaida Jiyan Tangare Dr. Nuhu Ade da iyalinsa. Ina gaida Major Mamza da iyalinsa. Ina gaida tsohon shugaban Equa Dr. Jerry Gado da Grace Gado. Ina gaida Gleazar Ustal da iyalinsa. Ina gaida Haya Yunana. Ina gaida Babara Ibrahim Husaini da Mama Rahila Chiro Mabauchi. Ina gaida Admiral Othniel Filafa da iyalinsa. Ina gaida Dr. Ila Umaru da iyalinsa a Kaduna. ina gaida kannena Kutar da Sadat da Alakili da yaransu Abuja, ina gaida Dr. Bitrus Sarma da yalinsa Kagoro, ina gaida abokanaina da shugabannin addini masu lura da jama'a da ruhaniyar jama'a duka, ina gaida Reverend Isa Uba, Reverend Mamman Dallingi, Reverend Tufugut Kardi, Reverend Bitrus Taba, Reverend Isa Lashobo, Malam Samson Yelwa, Malam Samson Jeremiah, daga Chimposhiya Malam Gaidan Kamasko, Marcus Benja, Reverend Otnel Wakili Bajani, Reverend Ruben Yaro, Reverend Joel Wakili, Reverend Samuel Akeju, Reverend Samuel Akusuk, Reverend Maxwell Parfashi, Reverend Musa Dan, Reverend Adam Smadaki, Reverend Nata Alabar Kuma Shehu, Reverend Sam Bello, Reverend Jeffrey Kentuma, Reverend Isabello, Reverend Isa Galadima, Reverend Yunus Akalla, Reverend Ayuba Jalo, Reverend Williams Burga da iyalansu, ina gaida marubucin Ekwa, Reverend Yunus Amadu, ina gaida Baba Simon Ibrahim, Baba Reverend Onesimus Makenti, ina gaida Baba Dr. Joshua Maina, ina gaida Comrade Dalladi Rikitan Ido da iyalansu, ina gaida abokan arziki Akawu Peter Dogo, Abdullahi Helen, Honorable Victor Mela, Tony Aristo, Mohammed Black Bamei, Eli Elfi, Nathan Laulum, Yusuf Las, Moses Lafilas, Mela Laudi, Dr. David Las, Dr. Musa Denkeo, Dr. Jerry Gomna, Dr. Emmanuel Sule, Dr. David Kajom, Reverend Ephraim Piak, Adam Tijani Hassan Daladi, Eli Alansu, Nageda Mohammed Lakodo, Moses Majola, Daladi Damalan Ishaku Atuman, Thomas Kusel, Barisa ya Glory Lauranjo, Philip Boma da iyalansu, ina gaida Kashim da Zipora Panguru, ina gaida Akila Ishaku, Kirke da Makenti, Dr. Aloe Makenti, Makwada Makenti, Ankama Barnabas da iyalansu, Allah mai jinkai da alheri ya sa ai Christmas lafiya, ya bada zaman lafiya da cigaban Najeriya, ya kuma biya bukatun jama'a duka, ya kuma shiga sabuwar shekara lafiya. Allah kai mu na gode. Nagode. Hosiana, 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 Ahiru mamuje wizi na juu miteka, amahoro ni chubahiro viva hasumba hose. Hosiana, 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 Hosiana,
Sunana Victoria Alariwaju Atenshola muna gaisuwa muna so mu gaishe da mutanen Cooking Church Kevin English section na so mu gaishe da mutanen Cooking the Hausa section United Faith Tabernacle Shola Adebayo the family she the Onigbinde family so gaishe da Irene Adereta na so gaishe da Chojus family Akiva Ibitola from Cooking Church English section. Na sangeshi the Carson family, Joseph Carson from Kavon. Na sangeshi the Sogunduwa Jeff from Kavon. Sangeshi the Pindamitoron from Kavon. Dr. Eze from Kavon. Adekola from Kavon. Na sangeshi the Duke and Kavon, the Chojus family. Na sangeshi the Maman Divine, Susan Joss. na gaishe da Maman Big Dini Ernesto, gaishe da Oye, Mr. Oye and his family, Ernesto, then gaishe da Maman Evan, and Wale Abuku from Baptist Church English Section, then gaishe da Ogutoye Sabukuru from United Faith Tabernacle, na then gaishe da Onibinde family, the store in Jones, store in Rukuba, all the workers that are working in Buku and the family, my in-laws. Now, Sangeshi Subika, Sangeshi the Mutan in BSF, just on the Smack Working Church headquarters. Now, Sangeshi the Super Spiritual United Faith Tabernacle, the General Vasia, Pastor Adirito, Pastor Padukun, Pastor Nawala, all the pastors, the Subikin, the Subiknesses, Nagashi the Kowadu. Fakunle family, Nageshi the Su Laogun family, Nageshi the everyone, Manasun wish Naku a Christmas last year. Allah Rukichi Mubika, Victoria, the Maryland, United States of America.
Welcome to Christmas, Nietzsche Fatima, Sulay Snow, Anang, California. And I saw the guest on Christmas, the Mahai Theater, I mean, Sulay, name for Lomo. And I come together, good go for two. And I saw the guest, the Ayana, Timothy, Tareta, Iyalenshi. And I guide the Reverend Dr. Isaac Laudamji, the Kenangaringo Tow. Na kuma iso the guest wa ga Justice Apollos Idi de ke garingo mbe tare da iyalin shi. Ina gaida kanwata Hajara tare da ayanta. Ina gaida kanina Babangida tare da matar shi da Bora. Ina gaida kanwata Malama Abu Zainabu da danta Victor. Ina gaida wata Malama Lami Asaf tare da makwabtanta a nan garin Todi. Ina gaida ita Mama Suzanne na malum da kenan garin Kumo. Ina gaida yayan Musa Kankani a nan garin Kobuwa. Ina gaida yayan Magaji a garin Kulido. Ina kuma gaida Mama Zainabu a unguwar Kwalkwale. Ina gaida kabilar Kandalintin. Ina gaida kabilar Long. Ina gaida kuma Malama Jummai Hassan Mama Sarah. Daga ƙarshe na isa da gaisuwa ga Ecclesia na Equa Goodness Church Bilori a Christmas last year.
Sunana Linda Umaru na nan a Southern California. Muna so mu isar da gaisuwa daga iyalina a nan California zuwa Baba Umaru Lakorok da Mama Dina Lakorok, Baba Bako dan Bawashe da Mama Priscilla, yaya dan Ladi Barnabas da iyalinsa, Dr. Ila Umaru da iyalinsa, Mrs. Ballingoni da iyalinta, Honorable Ankama Barnabas da iyalinsa, Kutel Umaru da iyalinsa, Sadat Umaru da iyalinsa, Mela Umaru, Ibrahim da Gladys da iyalinsu, Felix da Molile da iyalinsu, Mama Rebecca Dawa da family da iyalinta, Mama Neti Ishaya da iyalinta, Uncle Apollos Idi, my Tangle and the whole Tangle people, Goodness Church Billery, Equa Church number 1 Billery, Ballin Ishaya, Muslim Ishaya da dukkan mutanen gida. Muna muku murnan Christmas, muna fatan kowa ya Christmas lafiya. Mun gode daga wurin mu a California.
Sunana Naomi Lashombol Gankino Maiguwa, ina zama a California. Ina isa da gaisuwan Christmas zuwa ga mai gidana Emmanuel Gankino Maiguwa, iyayena General Nuhu Ade da Norma Nancy Ade, Adata Tabita Ade da Kanuwana Deborah Ade, abokanena Amazing Grace Vijimi, Claudine Rod Dermoa Chindaba, Ozzy Sadiq, John David, Godia Auta, Sonya Shimbura, Olatudun Taiwo, Johanna Shehu Dandija, Naomi da Victor Mela, da Surkuwata Mrs. Naomi Philip Megua, da Duke Cousins Ina, da kawuna Sale Ade da matan shi, Ambassador Salihu Ahmed da matan shi, Reverend Jeremiah Gado da matan shi, da yayana Dimas Ade da iyalin shi, Saul Dan da iyalin shi, Yakubu Ade da Duke Young Leaders Impact na Abuja da Lagos na Great Commission Movement, the Duke staff in Great Commission Movement, the Babana S.A. Dangabar da matarsa, the Duke Martin Nigerian Women Against Violence a Nigeria. Na fata za ku yi Krismeti lafiya.
Sunana Bala Iganus, ina zama a California, ina isar da gaisuwan Krismeti zuwa ga mamana Mrs. Iganus, Antina Honorable Asamau da Aunty Flora, yayana Daniel da Abdul, Adana Anaba da kannena Yambiyo, da su kawuna Alapan da Abuja, yana da duk an gidan Iganus. Ina fatan za a yi hidima lafiya.
Sunana Bashar Ade, ina zama a California, ina isa da gaisuwa Krismeti zuwa iyayena na Nuhu Ade da Mrs. Nancy Ade da duk yan family na cousins ina, su antina, su uncle ina, da kuma yaran Dorcas Ministry da Aunty Flora. A isa da gaisuwa duk a yi Krismeti lafiya. Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan shekara ta 2018, sai kuma shekara mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana cikin alherinsa. Ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka ga Krismeti, ga 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaiɗaya ba a duk inda suke. Allah ya sa a kammala bukukuwan Krismeti lafiya ya kuma nuna mana shekara ta 2019 cikin alherinsa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da Julie Gresham da Terere sautin shirin, da injiniyarmu da kuma jami'an laburare alheri, ke cewa bari salamar Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, da Julie Leathers Creation wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyarmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Wassalam. They've got some place to be. They've got